Bankin Duniya ya bayar da kuɗi dala Amurka miliyan 2 domin fara aikin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasa a sakamakon ambaliyar ruwan bana a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A nan jihar Niger dai kwalbatoci da magadojin da ke kan hanyar motoci da dama ne suka ruguje a sakamakon ambaliyar ruwan sama a wannan shekara. Alhaji Salisu Dahiru shine shugaban shirin nan na kula da zaizayar ƙasa a ƙarƙashin ma'aikatar muhalli ta Najeriya ya ce a yanzu haka ma sun gama hada hotunan da ke buƙatar kulawar gaggawa a sakamakon matsalar zaizayar ƙasar a nan jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Yanzu sun fara shigan biya ma zan ce kuɗi miliyan 2 ta dala suka bada, amma da zaran an gama wannan taswira duk kuɗin da ake buƙata na yin aikin domin a fara aikin a gama ba wai a yi rabi da rabi sannan a tsaya ba. Duk kuɗin da za a yi idan aikin nan zai buƙaci dala miliyan 10 ne Bankin Duniya za ta bada, in ta kai dala miliyan 20 ko 50 insha Allah Bankin Duniya za ta bada wannan kuɗi, domin kuɗin nan suna nan a ajiye an yi tanajin su. Aiki kan an fara tunda
wannan a gani a ƙasa,
to ai wannan ma gani a ƙasa ne tunda an zo ne aka nuna musu cewa kafin a yi wannan design sai an yi amfani da kaman jirgin sama kenan mai sarrafa kansa mai ɗaukan hoto. To ya dauki hotunan waɗannan wurare kuma da waɗannan hotuna shine za a tsara wannan taswira, kaga an fara aiki a ƙasa.
Alhaji Salisu Dahirin dai yana magana ne a wata ziyarar da suka kaiwa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello domin bayyana mashi halin da ake ciki a kokarin gyaran wuraren da suka samu matsalar zaizayar ƙasar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar Niger na kokarin kai dauki a wuraren da zaizayar kasar ta shafa, inda ya ce a yanzu haka ma sun bayar da naira miliyan 200 daga cikin naira miliyan 500 da za su kashe a sakamakon wannan matsalar, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Wannan sun gora massive complex that one needs immediate and the federal government has to move.
Yace zaizayar ƙasar da aka samu a garin Rafin Gora da ke yankin Kwanta Gora mai girma ce, akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kuma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara sanya hannu a kan Rafin Gora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.